Mutum kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Sunday Olise ya bayyana cewa kungiyar ƴan wasan Najeriya wato Super Eagles na samun ci gaba a ƙarƙashin jagorancin sa. Ya faɗa haka ne a bitar shugabancin sa wanda aka kwashe watanni 5 zuwa yanzu. Tsohon ɗan wasan tsakiyar filin na Super Eagles ya ce, "Aiki ne ja a ce kana mai horar da ƴan wasan ƙasar da take da yawan al'ummar da suka kai sama da miliyan 170. Sannan ƙasa ce mai cike da masu tsokaci kan ta maula da kuma masu horar da ƴan wasan kwallon kafa daban-daban." Kungiyar ta buga wasanni 8, ta ci guda 4, ta kuma yi kunnen doki a guda 3, ta kuma rasa wasa 1, sannan ta ci kwallaye 9 tare da sadaukar da guda 2 a ƙarƙashin Olise. Yace kungiyar ƴan wasan na da sababbin jini irin su Moses Simon, Sylvester Ibuan, Chima Akas, Paul Onobie, Shehu Abdullahi, Kalikeme, Odion Igalo, Austin Obarapo da makamantansu, waɗanda sababbi ne amma sun zama taurari a tawagar ƴan wasan na Super Eagles. A ƙarshe Olise ya gode wa masoya ƙungiyar ta maular da cewa suna nuna musu goyon baya wanda yake ƙara musu ƙwarin gwiwa, sannan kuma suna maraba da duk wata suka mai ma'ana don ƙara ciyar da ƙungiyar ƙwallon wasan ƙafar gaba, inji Sunday Olise.